Sashin Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, ko kuma dai ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 28 ga watan Yuni. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran.
Babban kotun kolin Pakistan ta ce Prime Minister kasar Nawaz Sharif bai cancanci ya rike mukamin da yake akai ba. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa a yau Juma'a cewa ita ma Rasha za ta kakaba Amurka na ta takunkumin. Haka kuma majalisar dattawan Amurka ta sake kasa samun nasarar soke dokar kiwon lafiyar nan da ake kira Obamacare.
To kanin labaran kenan. Yau fa take ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don mai da hankali kan mugunyar cutar nan mai illanta hanta.
Wannan cuta babban cuta ce wacce take kisa a sauwake, mutane ba su gane ba.
Zawo kuma ku ji cewa ana murza gashin baki a Jamhuriyar Nijar saboda kuɗin da aka kashe wajen kawata birnin Yamai.
Sai dai mun kwarori injiniya ne. Hankali bai dauka a ce an yi shi miliyan 490.
Yau ɗan an ce tsaya za a yi a saurari abin da mutane ka hudi ba a ci gaba. Ku dibi kusa gare mu. Da Burkina in kun dibeta. Niger ta hi Burkina. Yau Burkina ta san abin kallo.
To idan mun kada sakkwatan shehu kuma za a ji cewa yayin da ake ware miliyoyin kudin tallafawa dalibai an bankado na bogi wajen 700. Kamar kowace ranar Juma'a kuma Lalu Mahmud Lalu na tafa da shirin duniyar Amurka. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum. Babban kotun kolin Pakistan ta ce Prime Minister kasar Nawaz Sharif bai cancanci ya rike mukamin da yake akai ba, don haka ta umarce shi ya sauka daga kan kujerar tashi nan take. Wani mai magana da yawun ofishin Prime Minister ya ba da sanarwar jim kadan bayan kotu ta ayyana hukuncin, cewa Sharif ya yarda da hukuncin na kotun duk da dai yana da ja sosai, kuma ya ma riga ya sauka daga mukamin nasa. A cikin hukuncin da ta yanke, kotun kolin ta ce kin bayyana kadarorin da ya mallaka a kasashen ƙetare a cikin takardun neman tsayawa zaben shekarar 2013 da kuma ƙarerayin da ya shata a bayanan da ya bada duk da rantsuwar da ya dauka, duk sun nuna cewa shi ba mutum ne mai gaskiya ba, saboda haka bai cancanta ya zama wakilin majalisar dokokin kasar ba. A ƙarƙashin kundin tsarin mulkin kasar, wannan hukuncin da kotun kolin ta yanke ya shafi suma dukkan ƴan majalisar ministocin kasar ta Pakistan, abinda ke nufin dole su ma su ajiye mukamansu. Yanzu majalisar wakilan kasar za ta nemi shugaban kasar ta Pakistan da ya zabi wani sabon prime minister.
Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗi yau Juma'a cewa ita ma Rasha za ta kakaba wa Amurka na ta takunkumi a matsayin ramuwar gayya, kamar yadda Amurka ta kakaba mata sabon takunkumin da ƴan majalisar dokokin Amurka suka zartar su je Juma'a. Ma'aikatar ta ce wannan takunkumin ya nuna yadda Amurka ke amfani da matakan tsauri a harkokin ƙasa da ƙasa. Ma'aikatar wajen ta Rasha ta ce matakan da za ta ɗauka ɗin za su haɗa da koran wasu ma'aikatan diplomasiya da na kimiyya na Amurka da ke aiki a ofishin jakadancin Amurka da ke Moscow da kuma ƙaramin ofishin jakadancin. Rasha ta bayyana cewar rage yawan ma'aikatan zai maida adadin ma'aikatan diplomasiyar Amurka zuwa 500, wato 455. A jiya ne 'yan majalisar dokokin Amurka suka amince da ɗaukar waɗannan matakan, ba a kan Rasha kaɗai ba, har ma da ƙasashen Iran da Koriya ta Arewa.
Majalisar Dattawan Amurka ta sake kasa samun nasarar soke dokar kiwon lafiyar nan da ake kira Obamacare, wadda aka kafa shekaru 7 da suka wuce a wani sabon yunkurin da majalisar ta yi jiya cikin dare. 'Yan majalisar dattawa uku na jam'iyyar Republican mai mulki, wato John McCain na jihar Arizona da kuma Lisa Murkowski ta jihar Alaska da kuma Susan Collins ta jihar Maine, ne tare da daukacin wakilai 'yan jam'iyyar Democrat suka jefa ƙuri'un da suka lalata wannan yunkurin na 'yan Republicans masu son ganin bayan shirin kiwon lafiyar. jim kadan bayan da yunkurin ya ci tura ne shugaba Donald Trump ya hau kan dandalin sa na Twitter wajen caccakar ƴan jam'iyyar sa ta Republican da suka hada kai da jam'iyyar Democrat wajen bata yunkurin inda yace waɗannan ƴan Republicans din da Democrat sun juyawa kasar baya.
Duk da dokar ta bacin da gwamnatin Venezuela ta kafa ta haramta tarurrukan zanga-zanga, kungiyoyin ƴan adawa na can suna kiran mutanen ƙasar da su fito kwansu da kwarkwatansu su yi gagarumar zanga-zanga kan wata ƙuri'ar raba gardama wadda za a jefa jibul hadi, wacce suke tsoron za ta yi wa Venezuela ta yanzu, wato za ta sa Venezuela ta tashi daga ƙasa mai bin tafarkin demokaradiyya zuwa ƙasa mai bin tafarkin kama karya. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro yana kokarin shirya ƙuri'ar raba gardama ne kan wata majalisar tsarin mulki mai wakilai 545 da yake sanya kafa, wacce za a bai wa aikin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kuskurima. To sai dai kuma masu sukar lamarin wannan yunkurin sun ce magoya bayan Maduro ne kadai aka bari su tsaya takara a wannan zaben, kuma ana fargabar cewa idan sun yi nasara za su iya kyale shugaban ya ci gaba da yin mulki har illa masha Allah.
To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yara kanana guda biyar da mata biyu suka rasa ransu a lokacin da jirgin kwalekwalen da ya dauko su tare da sauran ayarin ƴan gudun hijira zai kai su wani tsibiri na ƙasar Girka ya juye ya nutse a cikin teku jiya Alhamis da Maraice. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin Turkiya na Anadolu ya rawaito hukumomin dogarawan teku na cewa jirgin ya nutse ne a lardin Izmir. Sai dai an samu sa'ar ceto mutane tara da suka hada da ƴan Iraki guda hudu da ƴan Somalia guda uku da kuma ƴan ƙasar Siriya guda biyu. Akwai kuma mutum guda da ba a gani ba har izuwa yanzu. Cibiyar labaran ta Anadolu ta ce yanzu haka ƴan sanda na farautan wani mutum dan fasa kwabri da aka ce shine mai jirgin, wanda kuma ya arce ya bar mutanen bayan da jirgin ya soma nutsewa a cikin teku.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai, yau take ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don mai da hankali kan gunyar cutar nan ta hanta mai nau'uka iri-iri. Daga bacin Yakuba, Abdulrahman Muhammad ya shirya mana wannan rahoton.
Masana nau'in cututtuka sun bayyana cewa cutar ciwon hanta ko kuma hepatitis cuta ce babba mai kisa cikin ruwan sanyi da sauri, wanda tafi cutar kanjamau kisan mutane cikin sauri. Binciken na bayanin cewa akwai nau'in cutar ciwon hanta guda biyar da suka hada da nau'in A, B, C, D da kuma A. A Najeriya nau'in cutar ciwon hanta nau'in A ya bullo ne a jihar Borno a garin Damasak a ranar 3 ga watan Mayun shekara ta 2017, wanda ya zuwa ranar 2 ga watan Yulin shekara ta 2017 aka bada rahoton tabbatattu da kuma wanda ake tsammanin cutar har guda 146. Domin sanin matsayin cutar da kuma abin da ke haddasa shi, na tuntubi kwararre a fannin nau'in cututtuka da ke asibitin kwararru a Bauchi, Anas Muhammad Bello Dauda, ga abin da ya ce.
Ka wannan cuta babban cuta ce wacce take kisa a sauwake, mutane ba su gane ba. Don wannan cuta za ka iya kamuwa da ita baka san ka kamu da ita ba, saboda ita a hankali ne, shine abin da ake kira wa silent killer, mai kisa cikin ruwan sanyi. A hankali za ta kamu, zaka kamu da ita baka san ka kamu da ita ba. Lokacin da zaka farga cewa wannan cutar kana da shi, lokacin ta kawo ka kusa da rami.
To ko za ka gaya mana irin nau'ukan wannan ciwon hanta din?
Na'am. Wato ita ciwon hepatitis ciwo ce wacce take matsananciya, wacce take shafar hanta. Hantan nan kuma abinda take yi wa hanta takan kumbura hanta ne, kuma tana da nau'o'i masu hatsari guda uku. Akwai A, akwai B, akwai C. To wanda yafi hatsari din, yafi kisa nan take, nau'in B ita tafi yawaita a Africa da Nigeria da sauran West African countries.
To kaman yanzu ta mutum zai fahimta ya kamu da wannan cuta?
Wato inda mutum zai fara fahimta cewa ya kamu da wannan cuta shine, na farko akwai zazzabi, me ya hau ya sauka ya hau ya sauka. Akwai tsananin kasala na gababuwa, zaka ga wanda ya kamu da shi daga baya son ya uzura komai, a kowane lokaci yana kwance, ji amai, zai ji zawayi, zai ji tsananin ciwon kai, kuma wani lokaci wajen kwayan idon sa daka ga ya canza yayi rawaya rawuwa, su ne halamman da akalla mutum zai ga
cewa kamar
kumburi, yakan kumbura na kafafuwa wani lokaci, kuma akwai inda za ya fi daga mutum hankali shine yawan kaikayi, kaikayin nan a jiki daka ga me shi in har ta bayyana. Wato wannan cuta mukan danganta yaduwar sa bisa gaskiya akwai jahilci, jahilci shine na farko, na biyu kuma talauci.
Sai dai kuma ganin an danganta jahilci da kuma talauci ga hanyoyin kamuwa da cutar ciwon hantar na tuntubi wasu domin jin ta bakin su.
Ban san da ciwon nan ba, na ji ana magana ne akan ciwon. So yanzu da ana ai mana magana kan ciwon, za mu je asibiti gwada mu.
Ciwon dai ana fadi, amma ni kanda bai taba kama ni ba, don haka shawara ne da ni da wanda zai iya ji ya kamata mu je a gwada mu san yanayin lafiyarmu.
Najeriya dai ta kuduri niyyar kawar da cutar ciwon hanta a kasar kwata-kwata daga zuwa shekara ta 2030. Abdulwahab Muhammad, Murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To gaida Abdulwahab na musamman. To bari mu kada jamhuriyar Niger, inda anan kuma karce kasa ake yi kan kudin da aka kashe wajen kawata birnin Yamai, wanda wasu kungiyoyi ke cewa an yi cuwa-cuwa. Hukumomi kuma ke yin watsi da wannan zargin. Salamun Muna Barma gare ka.
Miliyan 3,900 na sefa ne aka kesta cewa an kashe domin gina irin waɗannan alamomi na magamar hanyoyi, wato rompoint masu ɗauke da koren ƙarfe, kurangar siminti ko tsantsiyar ƙarfe da zammar bayar da kyaukyawar huska ga birnin Yamai. Abin da ya haifar da muhawara a shafukan sada zumunta tsakanin masu suka da waɗanda ke kare wannan tsari na nyame-nyala. Jami'in fafutuka Abdu Idi na cewa gudanar da bincike akan waɗannan ayyuka ya zama wajibi.
Kuɗin da aka yi rompoint kuɗin mu ne, tunda ko kuɗin ƙasa ko kuɗin kamfani na ƙasa. A yi bincike a gani su wannan kamfanin na ƙasa nawa ne suka bada, kuma a je a yi bincike wajen ƴan kwangilan nawa aka ba su, a ce wannan ran about na har banda. Ma ƴan ƙwariyar nan sai da ƴan ƙwariyoyin jinariya ne, hankali bai ɗauka a ce an yi shi miliyan 495.
Mai magana da yawun hukumar ƙawata gari Nyame-Nyala Madam Kacere Maria Isa Bube na ganin
yau ƴan an ce tsaya za a yi a saurari abin da mutane ka hudi, ba a ci gaba. Ku dibi kusa gare mu, da Burkina in kun dibe ta, Niger ta yi Burkina, amma wanda sun kai tsari kamar irin tsarin gada aka nan ana yi cikin Nyame-Nyala, yau Burkina ta san abin kallo. Mutane shi ta shi tana, yau da ana son a ɓata tsari sai a ɗauko magana a ce an sa miliyoyi cikin ayyuka don dai a ɓata musu tsari.
Tun bayan zagayen da shugaban ƙasar Nijar ya gudanar a wasu manyan titunan Yamai, hukumar Nyame-Nyala ke shan suka daga jama'a.
Don ka zo kama wannan randa ba kwalliya, yo kwalliyar talaka za su ci, a zo a sa makonnin kuɗi a ce a ƙarshen zamani ne aka sa aka aiki da shi, simintin zamani ne aka aiki da shi da sarwansu, shi kuma alhali asara ce aka yi.
Irin wannan ra'ayi ya sa hukumar kaddamar da wasu ayyuka a jiya domin canzawa titunan babban birnin na jamhuriyar Nijar huska, ayyukan da ke buƙatar gudunmuwar jama'a, in ji jami'anta.
Ayyukan da anka hiddo jiya ko wace komin an tsara ta kula da kominkinta, ita ne Nyame-Nyala tana dibawa. Kuma banda wannan ana responsabilizing Lamiri Central da kayan aiki ta diba ta ga abun da suka yi sahiya duka.
Zargin rashin tabuka wani abun a zo a gani game da ayyukan kawar da datti daga titunan birnin Yamai ya jawa ma'aikatar magajin gari soke-soke daga mazaunan wannan gari, cikin su har da shugaban ƙasa Isu Muhammadu, wanne saboda dalilan da ya danganta da sakaci akan aiki ya kori magajin gari Hassan Saidu daga aiki a tsakiyar watan da muke ciki. Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Suleiman, bari mu dawo Najeriya, inda yayin da gwamnatin Sokoto ke ware naira miliyan 900 don biyan kuɗaɗen tallafa wa ɗalibai game da karatunsu, sai kuma gashi an bankaɗo ɗaliban bogi wajen 700. Murtala Sanyina gare ka.
A cewar gwamnatin jihar Sokoto, kudaden da aka fitar naira miliyan 900 da doriya na da makasudin biyan kudin karatun dalibai 14,532 da aka tantance yan asalin jihar ne dake karatu a manyan jami'o'in ciki da wajen Najeriya. Wani kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa a ƙarƙashin shugabancin Dattijo Ambassador Shehu Wurnu shine ya tantance daliban, yayin da kuma ya bankaɗo su dalibai fiye da 500 na bogi da ada ake biyan kudin karatunsu. To kowane mataki gwamnatin jihar ta dauka domin tabbatar da cewa daliban na hakika ne kadai za su amfana da kudaden. Tambayar kenan da naiwa kwamishinan ilimi mai zurfi Sahabi Isa Gada.
Su daliban nan da aka tantance su ne kawai za a biya, dama su kowa suke waje, da yawan su mun riga mun je mun tantance su. Dama matsalar nan cikin gida ne ake da yara kamar 700 da aka gano cewa ba a Sokoto bane. Kuma kaga wani lokaci baka da ma'auni da inda za a zo a kama abin nan certificate na zama dan jiha ko dan local government, kaga yanci sai kai aiki da shi. Amma dai yanzu aka fito da wannan tsari, an yi maganin wannan, sannan kuma gwamnati ta fito da certificate wanda yake kaman inda ake buga kuɗi aka buga su, wanda ke ba iya irin samun jabinsu. Da muna ganin dai da matakin da gwamnati ta ɗauka yanzu, sannan kuma da wannan rahoto da aka bamu, don za mu yi aiki ne a kan abin da su kwamitin nan suka yar, suna da list na yara wanda suka dinsu da su ne za a biya.
A can baya dai, duba da yanayin ƙarancin kuɗi da taɓarɓarewar tattalin arziki ya sa gwamnatin jihar Sokoton yanke shawarar janye dukkan ɗalibanta da ke karatu a ƙasashen waje, tare da dakatar da aika wasu karatu a wajen muddin ba kwasa-kwasai na musamman ba da ba a yin su a Najeriya. To sai dai kwamishinan ya ce wannan tamkar biyan bashi ne.
Ai da ma wa'annan abin da ba su suka ne da ake bi, don kaga tun da dama muna da yara wanda ke waje suna karatu, ya kamata a biya su har zuwa ƙarewar karatunsu. Amma wancan tsari da aka fitar na cewa sai inda ake da bukata, kamar misali wajen harkar likitanci da kila ishi na ƙwaƙwalwa iri na injiniya ne haka nan mai zurfi, shi kan za a fara aika musu. Kwanan nan kaji mai girma gwamna ya faɗa cewa zai tura yara 200 maza da mata zuwa makarantu a waje don su koyi aikin likita da kuma na ungozoma da masu kula da lafiya, wato nurses, don a samu wani harkar lafiya an samu ƙari. So wannan shi daban ne, amma dai wa'annan kuɗin na wanda suke nan ne suna karatu tun lokacin nan.
Tuni da gwamnatin ta jihar Sokoto ta kafa wani ƙarfafan kwamiti domin su ma aikin ba da tallafin ga ɗaliban da suka cancanta. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadaban haurewa, hanyar ƙullewa. Mu nemi ilimi gwadaban ɗorewa.
Haka ne, kuwa gaida na Sanyin na. Bari mu dawo nan Amurka, inda Mahmud Lalo zai gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji cewa kai ruwan rana da ake tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da babban lauyan gwamnatin Amurka Jeff Sessions, bayan da shi Sessions din ya bayyana cewa ba shi da niyyar yin murabus daga makaminsa duk da irin hatararsa da shugaba Trump ke yi na ƙara ta'azzara. To kowane mataki Trump din ke shirin ɗauka a kan Sessions? Sannan za ku ji cewa yunkurin kawar da tsarin kiwon lafiyar nan Obamacare a Majalisar Dattawan Amurka ya ƙara jitira. Sannan kamar yadda muka alƙaranta muku, za a ji yadda mata da ke aiki a yankin nan na jihar California da ake kira Silicon Valley, mai ɗauke da manyan kamfanoni da ake ƙera kayayyakin zamani na kimiyya, ke ƙorafi kan yadda ake cin zarafinsu da nuna musu wariya saboda su mata ne. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. To da farko ga dukkan alamu, babban Attorney General ɗin Amurka Jeff Sessions ya shiga tsaka mai wuya, bayan da shugaban Amurka wanda ya naɗa shi a makamin ya juya masa baya yana ta ciccikarsa, wani mataki da masu lura da al'amura suka ce hannunka mai sanda ake yi wa Sessions na yayi murabus daga makaminsa. Sai dai Sessions din ya ce ba shi da niyyar ajiye aikinsa. Ruwa ya fara tsami ne tsakanin shugaban na Amurka da babban Attorney General din, tun bayan da shi Sessions din ya janye jikinsa daga binciken da ake yi a kan Rasha, Wannan dai al'amari ne da 'yan jam'iyyar Democrat masu adawa ke bibiya ganin yadda mutanen biyu ke da kyakkyawar fahimta tsakaninsu a baya. Senator Chuck Schumer shine shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka.
It's clear that President Trump's trying to. Za a iya gani karar cewa shugaba Trump na kokari ne tunzura babban lauyan nasa domin ya cire shi daga office.
Suma wasu daga cikin tsoffin abokan aikin Jeff Sessions a Majalisar Dattawan sun nuna mai goyon baya kamar irin su Senator Orrin Hatch na jam'iyyar Republican da ya fito daga jihar Utah.
Jeff has been very loyal.
Jeff yana yi wa shugaba ladabi da biyayya saboda haka ina ganin ya cancanci shi ma ya samu kwatankwacin haka.
He deserves loyalty back.
Kamar dai sauran 'yan majalisar dattawan da aka nada a gwamnatin ta Trump, shi ma Sessions zai taka rawa ne daidai da irin kiɗan da Trump yake so, kamar yadda kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan ya nuna.
It's up to the president to decide what his personnel.
Ya rage ne ga shugaban kasar yanke shawara kan irin matakan da ma'aikatansa suke dauka da kuma duk wani abu da zai biyo baya.
A ranar 30 da ta gabata ne Trump ya musanta zargin da ake cewa ya bar Sessions a rana, amma duk da haka bai nuna wata hanya da zai bi ya samu sa'ida ba.
I'm very disappointed with the attorney general.
Ina jin takaici matuka game da shi attorney general. Zare mu ga abin da zai faru nan gaba. Lokaci ne zai bayyana hakan.
We will see what happens. Time will tell. Time will tell.
Wasu dai na ganin shugaba Trump zai yi bakin jini a tsakanin masu ra'ayin mazanjiya idan har ya raba gari da mutum kamar Sessions. Dan Mahaffey, malami ne a cibiyar nazarin harkokin shugaban kasa da na majalisar dokoki.
A lot of them are wondering how long can they continue.
Mutane da dama na sa ido su ga tsawon lokaci da za a kwashe kafin su daidaita al'amura da shugaban kasar. Lura da cewa akwai tsare-tsare da suke son su aiwatar. Idan kuma aka yi la'akari da cewa fadar shugaban kasar da majalisar dokoki duk 'yan Republican ne ke jagorantar su.
Given that the White House and both houses of Congress are controlled by Republicans.
Yawancin dai batutuwan da shugaba Trump ya tallata a lokacin yakin neman zaɓe, waɗanda suka sa mai farin jini musamman a tsakanin masu ra'ayin mazanjiya, har kuma ya kai ga wannan matsayi duk Jeff Sessions ne ya tsara su. Babu dai wanda a yanzu zai iya faɗan makomar Sessions, wanda a baya-bayan nan kuma a karon farko da ya yi magana kan wannan batu ya ce ba shi da niyyar yin murabus daga makaminsa duk da irin hantaransa da shugaba Trump ke yi. To har ila yau, barakar da ake samu a fadar shugaban Amurka ta White House ta fito fili yayin da sabon shugaban da ke kula da sashen yada labarai Anthony Scaramucci ya fara caccakar waɗanda ke kwarmata bayanan abin kunyar da ke faruwa ga gwamnatin ta Trump, inda cikin kakkausar murya ya kaddamar da yakin tunkarar abokan hamayyarsa da ke fadar ta White House. Scaramucci ya cacciki shugaban ma'aikatan fadar ta White House Ryan Priebus da kuma shugaban tsara dabaru Stephen Bannon, inda ya amfani da wasu kalaman batsa a wata hira da yayi da jaridar The New Yorker, wacce a ranar Alhamis ta wallafa a shafinta na yanar gizo. Sannan a wata wayanar da ake toyawa kuma, da sanyi safe Juma'a ne, Majalisar Dattawan Amurka ta gaza wajen soke dokar tsarin kiwon lafiyar kasar nan mai rahusa, wacce kuma a kwashe shekaru 7 ana amfani da ita a kasar. Yan majalisa uku daga bangaren jam'iyyar Republican da suka hada da John McCain na jihar Arizona, da Lisa Murkowski ta jihar Alaska, da kuma Susan Collins ta jihar Maine, su ne suka hada kai da sanatocin jam'iyyar Democrat, inda suka kada su da kuri'u 49-51. Na san cewa abokanin ma a ɓangaren suna murna, amma dai su kwanda sanin cewa Amurkawa suna wahala, suna kuma buƙatar rangwame, inji shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawa Mitch McConnell na jam'iyyar Republican.
In a serious way, to help those suffering under Obamacare.
Shi kuwa shugaban marasa rinjaye Chuck Schumer na jam'iyyar Democrat. Cewa yi,
for we are relieved not for ourselves but for the American people.
Mun numfasa amma ba wai don kanmu ba, sai don mutanen Amurka. Amma kamar da na sha fada, shirin Obamacare bai cika dari ba, amma yayi abubuwa masu kyau da dama, saboda haka yana buƙatar a inganta shi. Ina kuma fatan daga cikin abin da zamu tunkara a nan gaba shine yadda zamu inganta shirin Obamacare.
To improve Obamacare.
Idan muka kauce daga fagen siyasar Amurka, muka koma fagen kere-kere na zamani. Mata da ke aiki a yankin nan na jihar California da ake kira Silicon Valley, mai dauke da manyan kamfanoni da ke kera kayayyakin zamani na kimiyya, suke korafi kan yadda ake cin zarafinsu da nuna musu wariya saboda su mata ne. Sai dai wata dabara da matan suke amfani da ita ce sukan shiga shafukan sada zumunta su ba da labarin irin kalubalen da suke fuskanta, kuma hakan yana matukar tasiri, inji Kate Mitchell.
Using like social media now and other.
Hakan na tasiri sosai akan kafafen sada zumunta da sauran hanyoyi, ba wai kawai a kotuna ba,
ta yadda mutum zai bayyana irin matsalolin da yake fuskanta. Wannan shine babban ci gaba da muka samu.
A wannan gaba kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako. Sai wani jiko idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Baba Yakubu Makeri da wakilinmu Zainab Babaji da ke Jos da Dina Mitchell da kuma Steve Hammond da suka taimaka wajen hada wannan shiri. Muhammad Lalo ke cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Mamuda, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Zan fara da sakon Muhammadu mai kayan miya Ojikwatas Gombeni, inda kace kana fata gwamnatin tarayyar Najeriya za su yi amfani da kuɗaɗen da hukumar EFCC ta kwato ta hanyar ta dace, ganin cewa talakawan Najeriya suna fama da tsadar rayuwa. Shi kuwa Nasiru Kainuwa Hadija cewa yi hukumar da ke yaƙi da cin hanci rasha wato EFCC muna tare da ke, kuma muna ƙara goyon baya ga shugabanta wato Ibrahim Magu, kuma duk mai adawa da shi to tabbaci hakika yana adawa da yaƙi da cin hanci da shawani a Najeriya. Ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga Usaina Alhaji Umaru Foeba Gashuwa da Umi Garba na Kwalu da Jamila Yusuf Gomari Airport Maiduguri. Kuka ce Allah ya sa kada ƙuri akan amincewa da gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa da 'yan majalisar Najeriya suka yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai wata fito daga Abubakar Sabo Gusau, kace ci gaba da kai hare-hare da sace mutane da ƙungiyar Boko Haram ke yi yana nuna cewa hannun agogo ya fara komawa baya, don haka muna kira ga gwamnatin Najeriya da jami'an tsaron Najeriya da su ƙara ƙaimi don ganin da ganin cewa sun kawar da 'yan Boko Haram kwata-kwata a Najeriya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa ya dawo da labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
Babban kotun kolin Pakistan ta ce Firaministan ƙasar Nawaz Sharif bai cancanci ya riƙe muƙamin da yake a kai ba, don haka ta umarce shi ya sauka daga kan kujerar tashin nan take. Wani mai magana da yawun ofishin Firaministan ya ba da sanarwar jim kaɗan bayan kotun ta ayyana hukuncin cewa Sharif ya yarda da hukuncin na kotun, duk da dai yana da ja sosai kuma ya ma riga ya sauka daga muƙamin nasa. A cikin hukuncin da ta yanke, kotun ƙolin ta ce kin bayyana kadarorin da ya mallaka a ƙasashen ƙetare a cikin takardun neman tsayawa zaben shekarar 2013 da kuma ƙarerayin da ya shata a bayanan da ya bada, duk da rantsuwar da ya ɗauka duk sun nuna cewa shi ba mutum ne mai gaskiya ba, saboda haka bai cancanta ya zama wakilin majalisar dokokin ƙasar ba. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa a yau Juma'a cewa ita ma Rasha za ta ƙaƙaba Amurka nata takunkumin a matsayin ramuwar gayya, kamar yadda Amurka ta ƙaƙaba mata sabon takunkumin da 'yan majalisar dokokin Amurka suka zartar a jiya Alhamis. Ma'aikatar ta ce wannan takunkumin ya nuna yadda Amurka ke amfani da matakan tsauri a harkokin ƙasa da ƙasa. Duk da dokar ta ɓacin da gwamnatin Venezuela ta kafa na haramta tarukan zanga-zanga, ƙungiyoyin 'yan adawa na can suna ta kira akan mutanen ƙasar da cewa su fito kwansu da kwarkwatarsu su yi gagarumar zanga-zanga kan wata ƙuri'ar raba gardama da za a jefa a jibi Lahadi, wacce suke tsoron za ta iya sa Venezuela ta tashi daga zama ƙasa mai bin tafarkin demokaradiyya ta koma hannun mulkin kama karya.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci su Maryam Bugaje da Safinatu Sodangi da shirin yau da gobe. Kafin in sallama da ku, ina taya iyalan marigayi Baba Idris Lawan a dakata Kawaji Kano da za a ɗaura auren diyarsu Baraka Lawan da angonta Ayuba a gobe Asabar a majami'ar Ikwa Hausa Lamba 1 Kano da ƙarfe 10 na safe idan Allah ya kai mu. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure. Amin. Yanzu a madadin Naziru Ahmad Hausawa da ya taya ni da Julie Lethas Gresham, wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma anjima.